Ya da 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 da. Ya da 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 da. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. Da 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 da. Let's fall in love. Some Argentines without means do it. Cats do it. Like in Boston, even Vince do it. Let's do it. Let's fall in love. Ya da da do da da. Ya da da do da da. Ya da ba we ya da ooo do da. We ya da do da da da. We ya do do da ba do da do da. Do da ya ba da na. Some Argentines without means do it. Cats do it. Like in Boston, even Vince do it. Let's do it. Ya da 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 da. Ya da da do da ah.